aho kuma jari Allah sai dan wahala
chao
chao san zaki ikon Allah sa karan gwajin dafi jannan zaki mu ake a ban lafiya ga tambaya gare ku wai jini kirista da ake zubarwa a kasan Najeriya jinin su na dawobi ne ko kuna nufin musulmai san figata ne
aka fi mu gaskiya zaki
yawa aha to ku ce we demand for justice the government not tarayya kai we demand for justice the government not support justice kai ku saurare ni whoever justify the gruesome murder of our sister Deborah is either the person is a murderer or he is a potential murderer. A cikin sunan Yesu masu bi na gaske ku ce amin muna fakai sai ku yi shuru
Mu daina yin magirci, mu daina yin magirci.
shaida. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and they violated by force. Little fine for the hakana. Managan shanza manini. Amma don't be children, a coward. The water I are a jigamishigarichia.
Oh, my shaida.